Gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar hukumar raya kasashe na Majalisar Dinkin Duniya, wato UNDP, sun horar da wasu matasa 249 kan wasu sana'o'in hannu daban-daban. An daɗe bi tsawon wata 6 dai ana horar da waɗannan matasa da suka haɗa da mata da maza kan waɗannan sana'a da suka haɗa da ɗinki da kanikanci da aikin kafinta da walda da gyaran wayan hannu da ma aikin gyaran kwano da ake kira aluminium work. Gwamnatin Borno da hukumar raya kasashe na Majalisar Dinkin Duniya UNDP sun miƙa waɗannan kayayyakin na miliyoyin naira ga waɗannan matasa, wanda har ma gwamnatin jihar Borno Honorable Lukas Shettima ya ja hankulan matasan yana mai cewa
akwai wayanda sun koyi aikin tailoring, muna yanka yaran mu ƴan makaranta uniform. Akwai wayanda sun iya aikin carpentry da sauransu, muna gine-gine. Banga dalilin da ba za mu yi amfani da skills din da suka koya ba. Wanda sun koyi aikin panel beating da sauransu, za a tallafa musu su fara sana'a. To na gode muku, na gode muku. Allah ya ba ka samu zaman lafiya.
Isma makiliyar ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke jihar Borno, Mizuhu Yokai, ta yi bayaninta tana mai cewa
now you have a skill which is your power, your future. Please use it.
Tace yanzu kuna da sana'ar ku, wannan shine karfin ku, shine kuma hanyar gudanar da rayuwar ku. Dan Allah ku yi amfani da shi yadda ya kamata, kar ku yadda ku sai da su.
Real success is rising every time you fail. I will tell you it is not easy.
Kuma ina so in gaya muku cewa nasara ita ce sake yunkurowa duk lokacin da ka durƙushe. Duk da cewa wannan ba abu bane mai sauki, gudanar rayuwarku kan wannan sana'a da kuka koya, da za ku fuskanci matsaloli da dama, amma idan kuka jure za ku kai labari cikin ikon Allah. Professor Babagana Umara dai shine commissioner ma'aikatar sake tsugunar da waɗanda rikicin Boko Haram daidaita da kuma sake gina musu matsuguni, wanda ma'aikatar sa ce ta horar da waɗannan matasa.
Duk wannan kana gani ba wa yara masu kudi muka dauka ba. From different locations kesa un sun samu training din, mutum daya ya samu training insha Allah a shekara biyu uku zai yi training mutane 50.
Sino ne arabi
yanzu da 249
kamar sanoyin da suka koya
sanan sanoyi guda 6.
Daga karshe kamar nawa kashe ne wajen sai waɗannan kayayyaki?
A kudin da yawa ne gaskiya, akwai wanda mu muka sai, akwai wanda UND ya sa. Zo bazan yi amfada ba, amma a kalla kayan nan da kana gani ba zai kasa da miliyan 200 ba.
To ko me matasan da suka karbi wannan horo ke cewa
Alimo Dubukar
ne wani kayan aka baka wannan
kayan mechanical mechatronic aka bani? An bani ne saboda na je ne sana'a, ni ma in taimaki wasu.
Dama kana wannan sana'a ne?
Dama ina yi. Da wanda nake yi din roadside mechanical nake yi, amma da yake yanzu din komai ya canju na rayuwa, shi yasa yanzu muka je muka yi na na'ura. Yanzu mota in yazo da problem ba wai sai mun tambaye mutum ba, mashin za mu sa mu duba me problem din motan, sannan muka gani, sannan mu tabbatar mu ce to ga abu kaza ne ya samu matsala, sai mu gaya mar. In yace ai
kuranzu nake gani kamar na duba motoci ne haka,
na duba motoci da na kunce-kunce da na daure-daure duka.
Suna na Janet Ibrahim.
Me aka baki ke?
An bani kayan panabiti da screen painting.
Panabiti in kin ce ba bisa kaman aiki ne wanda kowa sani aikin maza ne, ke kina wannan aikin ne?
Ban taba yi ba, amma program ne sana shiga.
Ni shiga. Kuma an horar da ku game da wannan aikin
sosai kuwa.
Za ki ga cewa kin yi wannan aikin ko kuma za ki je ki aje kayan ne ko haka?
Ina yanzu haka ma na fara practice na shi cikin gari kama a ba mu kayan.
Kana yake aikin panabitin ne?
Can hanyar Galajima.
Ka ba panabitin na mene, na mota ne ko na me?
Na motoci.
Wasu matasa kenan 249 da gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar hukumar raya kasashe na Majalisar Dinkin Duniya suka horar kan wasu sana'o'in hannu daban-daban guda 6. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.